shedun gani da ido a wani kauyen dake jihar Cross Rivers sun ce mayakan Ambazonia dake rajin ballewa daga kasar Kamaru sun kutso bangaren yankin Nigeria dake jihar Cross Rivers inda suka farma ƴan uwansu da suka tsero daga can Kamerun. Chief Cletus Obun dake zama tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Nigeria mai wakiltar wannan yanki ya mana ƙarin bayani.
There are presently a lot of influx of activities resulting from the attack of Ambazonia rebels.
Yace akwai karuwar aikace-aikace na hararen ƴan tawayen Ambazonia dake son ballewa daga Kamaru a wannan yanki namu inda suke farma ƴan uwansu da suka gudo nan Najeriya bayan da suka ki shiga yin tawayan tunda muna iyaka da su masu sufurin babura wato yan acaba daga yankin mu dake kai komo tsakanin kasashen biyu su ma sun fuskanci halin na yan awaren Ambazonia yanzu haka alƙalaman dake hannun mu kimanin yan Najeriya bakwai ne yan awaren suka kashe to tayaya aka halaka yan Najeriya bayan wannan rikicin bai shafe su ba.
They were not targeted, they were indeed carrying ferrying passengers from the Nigerian side to the Cameroon community.
Ba wai an nuface su da harin bane. Su fa ƴan acaba ne dake kai fasinjoji daga yankin kan iyakar Nigeria zuwa cikin Kamaru. Saboda kan iyakar haka yake sakaka, sake ba kaidi. Akwai hanyoyin shiga Kamaru sama da 20 da ba wani jami'i ko daya dake kula da su. Wannan yasa ƴan Kamaru dake gujewa rikicin ke tuttudowa zuwa cikin Nigeria. Kama daga Umaji kauye mu kenan. Zuwa Okongo, Bashu, Danare, har izuwa tsibirin Bakasi. Wannan harifa ɗaya ne tak cikin dimbin hararen da muke fuskanta kullum.
This attack is just one of the many that have always been going on.
To sai dai kuma rundunar sojojin Najeriya ta ce ba wani hari da ƴan tawayen Kamaru suka kawo cikin Najeriya. Kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Onyema Nwachukwu, ya ce mayakan Najeriya dake wannan yanki bayan samun labarin sun garzaya yankin Danare sun kuma isa har Boshin kuma sun tadda ba wani hari da aka kai a wannan yanki. General Nwachukwu yace ƴan awaren na Kamaru sun dai kai hari ne a yankunan Obonyi da Injasha, dukkaninsu kuma na yankin bangaren Kamaru ne inda wasu ƴan Kamarun guda hudu suka samu raunuka kuma suka tsallako cikin yankin Najeriya amma ba wai cikin Najeriya ne aka kai wannan hari ba. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu wanda a baya ya gudanar da bincike a wannan yanki ga yadda yake kallon wannan al'amari.
Me yiwuwa kila bayanin da ita rundunar sojan Najeriya ta yi zai fi gaskiya? Dalili ita ta yi shi ne bisa ga masaniya ta fayyace cewa ga iyaka na Najeriya da iyaka na Cameroon. An kai hari a iyakar Cameroon, mazauna waɗanda suke cikin Cameroon din sun yi hijira sun gudu sun shigo cikin Najeriya, wurare ne wanda ba wani bambanci tsakanin su. Haka din kuma yana iya kasancewa aka san haka shi ma yana iya kasancewa yanzu sun shigo sun kawo hari, inda suka kawo hari kuma yana cikin iyakar
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.